This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin, tara ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa faduwar gwamnatin Bashar Assad a Syria wani babban aikin adalci ne, kuma lokaci ne na rashin tabbas ga yankin Gabas ta Tsakiya. Da fadin shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi gagarumin mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Duk dubatar mutane sun shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a kasar Georgia, bayan gwamnati ta dauki matakin dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka kammala zaben shugaban kasa a Ghana, wani masanin siyasa ya ce akwai darasi mai girma da sauran kasashen Afirka za su koyi da shi a zaben na Ghana.
Abun da ya kamata a yi din a Afirka, duk da cewa tsare-tsaren nan an dauko su daga kasashen Turai, babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan.
Sannan wasu 'yan Ghana mazauna Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan yadda aka gudanar da zaben Ghana. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce tuka ba ta huda shi, tare da Sanfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana a jiya Lahadi cewa faduwar bazato ba tsammani da gwamnatin Syria ta yi a ƙarƙashin Bashar Assad wani babban aikin adalci ne, amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin Gabas ta Tsakiya. A wani jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya ce rugujewar mulkin Assad na tsawon shekaru da dama wata babbar dama ce ga al'ummar Syria don tsara makomarsu. Biden ya ce matakin da Amurka da ƙawayenta suka ɗauka a cikin shekaru biyu da suka gabata ya raunata masu goyon bayan Syria, wato Russia da Iran, da kuma mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon, ta yadda a karon farko ba za su iya kare gwamnatin ta Assad ba. Shi ma zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Assad ya arce daga ƙasarsa, wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki, saboda na hannun damansa Vladimir Putin, shugaban ƙasar Russia, baya da sauran sha'awar kare shi. Kalaman na Trump a dandalinsa na sada zumunta sun zo ne kwana guda bayan da ya yi allawade da yiwuwar cewa Amurka na iya tsoma baki ta hanyar soji a ƙasar Syria domin taimakawa 'yan tawaye a lokacin da suke yunkurin hamɓarar da Assad. Yana mai bayyana cewa wannan ba yaƙinmu ba ne. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar Assad a Syria, tare da kwace iko da Damascus babban birnin ƙasar, lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen, wanda ya bayyana lamarin a zaman wani babban sauyi mai ci da tarihi a yankin, ya ce Turai a shirye take ta ba da goyon baya wajen kare haɗin kan ƙasa da sake gina ƙasar Syria mai kare haƙƙin dukkan 'yan tsirarru. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar, ta ce ƙasar ta Iran tana mutunta haɗin kan ƙasar Syria da 'yancin kai na ƙasar, sannan ta yi kira da gaggauta kawo ƙarshen rikice-rikicen soji da hana ayyukan ta'addanci da fara tattaunawa da dukkan ɓangarorin al'ummar ƙasar ta Syria. Shi kuwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa ya yi rugujewar gwamnatin Assad wata babbar mahaɗa a yankin Iran, rana ce mai cike da tarihi kuma sakamako ne kai tsaye na illar da Isra'ila ta yi wa Hezbollah da Iran. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar, ta ce shugaban ƙasar Syria Bashar Assad ya bar mulki tare da barin ƙasar bayan ya ba da umarnin a miƙa mulki cikin lumana. Sanarwar ta ce an sanya sansanonin sojin Rasha da ke Syria cikin shirin kota-kwana, amma babu wata babbar barazana da za ta fuskanta a halin yanzu. Moscow tana tuntuɓar dukkan ƙungiyoyin 'yan adawar Syria tare da yin kira ga dukkan ɓangarorin da su guji tashin hankali. a kasar Iraki kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar Basim Al-Awadi ya ce Iraki na bin diddigin abubuwan da ke faruwa tare da jaddada muhimmancin rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar Syria ko kuma goyon bayan wani bangare akan wani shi kuwa sarki Abdullah na Jordan ya ce kasar tana mutunta zabin mutanen Syria Prime Minister Britania Keir Starmer cewa yayi mutanen kasar Syria sun sha wahala a karkashin gwamnatin Bashar Assad na tsawon lokaci kuma muna muhabbin da hambarar da shi kasar Saudiya kuma cewa tayi tana tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a yankin kan kasar ta Syria kuma ta kudura aniyar yin duk mai yiwuwa don kaucewa haifar da rudani ga kasar
Gaba kadan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu Yayin da aka kammala zaben shugaban kasa a Ghana, inda dan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumi ya amince da shan kaye a zaben shugaban kasar. A wata tattaunawa da masanin siyasa Professor Khalifa Dikwa, yace akwai darasi da sauran kasashen Afirka za su dauka akan zaben na Ghana.
Zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu, sun ba marada kunya. Ba abun da ya tashi lami dafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kaya din ya fita kai tsaye kamar irin na Najeriya lokacin da shugaba Goodluck ya bada akan cewa Buhari ya ci duk da cewa Orubebe din ya yi kai da fata akan karye yarda din da a ce lokacin da aka yi Jonathan din da a ce ya biye ta Orubebe akan cewa ba a yarda ya sun fadi ba to fitina suna iya tashi to yanzu na Ghana din ma sun ki su tayar da fitina kuma sun riga kambin nasu na Ghana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun tsaya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu wajen shekaru 35 wato 1992 na'am
wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen Afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zabi demokradiyya nan a matsayin tsarin da zamu yi aiki da shi ta yaya zamu tabbatar da cewa ya zauna sosai daren
abun da ya kamata a yi din a Afirka duk da cewa sare-saren nan an dauko su daga kasashen Turai babu laifi a yada shi ya canzu kadan inda ba za a ce sai da kudi mutum zai ci zai saya takara ba misali na Najeriya din takardan da mutum zai saya takara ma miliyoyi ne ina za su samu miliyoyi nan inda za a aje duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma hidima ce ga kasa amma kuma sai da kudade manyan kudade to a ci da maganan kudi din nan duk wanda ya dace an yarda da mutuncin sa matsayin sa na headmaster ne ko masama tsofin ma'aikaci ne ko tsofin soja ne ko police duk ma waye ne bita mutunci nasa mutane su zabe ma kowane sannan kuma mutane su rufe idon su a ajiye tsarin na kabilanci din da in ga kabilanci din da sannan har ma wani addini yake yi a cikin addini ma wani bangare ne yake yi a ajiye gefe a duba wane ne a cikin su zai kamanta adalci wane ne a cikin su yake da kishin kasa wane ne a cikin su idan aka sawata an yi masa jara yana dauka wane ne a cikin sa bashi da gadara bashi da istibar bashi da girman kai wanda ilimi ya ishe shi
mun koma kasar Ghana yanzu wani irin aiki yake gaban me sabon shugaba
wajen aiki yana bukatar ya zauna tare da gwamnatin da za ta bar gado a zauna da minista na tattalin arziki wato na kudade a yi reviewing a yi bibiyan abinda suka yi a baya abunda ya gagare su suna da matsala da kasashen yamma da sauran a zona tare
Professor Khalifa Dikka kenan a tattaunawar su da Aisha Ma'azu yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Gaba ɗayan shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan Janairu tare da korar miliyoyin bakin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga Amurkawa da kuma yin afuwa ga yan tada kayar baya da suka yi kokarin sauya kayan da ya sha zaben shekara ta 2020 makonni shida gabanin hawan sa karagar mulki na tsawon shekaru huɗu a fadar White House da alama nasarar da Trump ya samu a watan da ya gabata ta ba shi kwarin gwiwa wanda hakan ya sanya shi zama shugaban Amurka na biyu da aka zaba karo na biyu amma kuma ba a jere ba bayan Grover Cleveland a shekarun 1890 amma Trump dan jam'iyyar Republican shi ma ya shiga cikin korafe-korafen da ya saba kamar yadda ya yi na tsawon shekaru hudu na kin amincewa da shan kaye a zaben shekara ta 2020 bisa da awar da ba ta da hujja ta magudin zabe duban dubatar mutane ne suka shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a kasar Georgia a jiya Lahadi bayan da jam'iyyar da ke mulki ta dauki matakin dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai a halin da ake ciki kuma wani bangaren zanga-zangar ta daban ya yitar da cin zarafin da aka yi wa 'yan jarida na Georgia da ke yada zanga-zangar 'yan sanda sun ci gaba da arangama da masu zanga-zangar tare da karin karfi da nufin dakile zanga-zangar wadda ta tunkari ginin majalisar dokoki a Tbilisi babban birnin kasar wasu gungun 'yan daba da suka rufe fuskokinsu kuma sun kai farmaki kan 'yan jarida da masu zanga-zanga waɗanda wasu suke zargin jam'iyya mai mulki ta Georgia ce yake da hannu a tashin hankalin wakilin jam'iyyar Green Party ta Georgia ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla tun bayan da aka tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama ne ya lashe zaben shugaban kasar yan Ghana mazauna Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan nasarar ta Mahama da kuma yadda Bawumia ya amince da shan kayi
sunana Adam Abul Bashir ni dan Ghana ne amma mazaunin Najeriya
me zaka ce kan sakamakon zaben nan da shi John Dramani ya lashe
mun yi matakar murna zamu ce alhamdulillah John Dramani Mahama ya sake dawowa kan karagar mulki fatar mu shine Allah ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi
me yasa kuke farin cikin sauye gwamnati ba ku gamsu da gwamnatin da zuke kan gado bane
gaskiya jama'an Ghana mun yi da na sani da zaben wancan gwamnati da suka fadi a zabin nan saboda lokacin John Dramani Mahama abubuwa suna dan tafiya a hankali ko da yake ba lalle yanda dan Ghana ke so ba kasancewan Mahmud Bawumia yana can wancan jam'iyyar da suka fadi in shi Bawumia ya ci zabe za su dora daga inda suka tsaya da wahalan da ake yi a kasa wanda musallami shi Bawumia sai mu dawo da John Dramani Mahama ya ci gaba da mulkin kasa wane ne zai yi aiki ko musulmi ne ko kirista ne in dai zaka yi aiki zamu zabe ka muka ajiye maganar addini tunda ba maganar addini ake ba maganar ci gaban kasa ne ake
sunana Bello Muhammad Abdullahi ni kwararre ne a fannin ma'adinai da kasuwanci a Afrika ta Yamma ya nuna cewa demokradiya a kasar Ghana ta ci gaba tunda har jam'iyya mai mulki za ta tsaye da dan takara wanda yake shine mataimakin shugaban kasa sannan kuma a zo zabe a kada su kasashen Afirka su koya zabe ya kamata ya zama sahihi babu tashin hankali babu fada kamar Ghana to aka ce mutum ɗaya ya mutu wasu wurare addini yakan yi aida to Ghana a yanzu gaskiya ne za a iya wannan tunani amma dai an yi zabe kuma zaben nan sahihi kuma wanda ya ci ya ci
sunana Muftar Abubakar Bagudu matashi daga Najeriya wannan yana nuna cewa Afrika sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zabe duba ake yi da abin da mutum yayi kuma zai iya su zaba bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen Afrika da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da Ghana wannan sakamakon mun gamsu mun ji dadin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afrika yadda ya kamata a tafiyar da kasa musamman ma kasashen Sahel wato Niger da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba
sunana Nura Umar matashi ne ni daga
Najeriya
yanda aka dauki cewa Afrika demokradiya bata samu gindin zama ba to yanzu tabbas ta samu gindin zama don ga zabe na ana yi a kasashe daban-daban na gaskiya mutane suna gamsuwa da wanda suka zabe shi John tabbas mutane sun zabe shi ta dalilin suna son shi sannan mutanen kuma Mahmudu su ma sun zabe shi tabbas suna son shi to amma kuma ya nuna cewa Ghana ga wanda suke so kuma shi ya ci zabe muna mai fatan alheri na cewa yayi musu adalci ya kuma tabbatar da cewa sun zabe shi ne don yayi musu abin da ya kamata a Ghana tabbas Ghana ana neman a saka haraka addini a ciki to amma gaskiya wannan ya nuna cewa sun yi zabe ne akan cancanta so shi ma muna tunanin cewa yayi adalci kada ya sa addini a wurin harkar mulkin shi
to madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da ya jiyo mana ra'ayoyin ƴan Ghana mazauna Najeriya Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum ga bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan barabus din wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto. Dan bin bayan wasu ƴan siyasa ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin yana jihar Sokoto yankin karamar hukumar Sabon Birni inda wasu masu rikirar sarautun gargajiya suka yi murabus ga sarautunsu don nuna rashin gamsuwa ga yanda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamuran tsaro. Gabannin kisan gilla da ƴan ta'adda suka yi wa marigayi sarkin Gobir Isa Muhammad Bawa. Gwamnatin jihar ta rage masa daraja zuwa sarkin gatawa. Masarautar Gobir ta kasu gida uku da Sabon Birni da anguwar Lalle sai gatawa. Labbarayin daji a masarautar Gobir da kuma kisan gilla ga basaraken sun ƙara jan hankalin al'umma zuwa tarihin masarautar da ke kafe tun gabannin jihadin Shehu Usman Danfodiyo da ya kafa daular Sokoto a shirin mu dai gabata mun ci ta bakin wasu daga cikin sarakunan da suka bayyana ajiye raunansu har ma Aniyas ta koma tafiyar siyasar dan majalisar da ta mai wakiltar yankin sanata Ibrahim Lamido Haka zalika mun ji daga wasu masu sarautar da suka ce san ba san kwanan nan can ba. A yau ma za mu ji daga wasu sarakunan kan wannan takaddama.
Rana isa haka dangala dima kinin tsamaye. Babu gaskiya cikin wannan labari saboda ko satin da ya gabata mun yi mitin duk hakiman da annan da shi sarkin yamma da mu hakimai 18 da kenan. Mun yi mitin babu wata magana wadda ta tau irin wannan. Ko babu wani wanda ya kasance koda asirce ya zan mun ji labarin cewa ga wani yana da sha'awar kaza babu shi
amma cikin maimai wani labari aka gaya muku ya faru game da ku wanda kuka dauka cewa kawai an girgiro labarin ne
to zaman da media din mun ka ji shi cewa ga abin da ya gudana shine sa ba mu dauki abin mai muhimmanci ba
labarin an ce alaka ce ta da shi sanata Lamido wanda baya shiri wata gila da gwamnatin jihar Sokoto shi yasa wasu masu sarautar gargajiya suka ajiye suka ce kawai su sun yi kundumbala sun bi shi ma shi suke wada me za ki tikan wannan
to mu ba mu cewa wannan don ba layin muna ba layin mu na sarauta da fari da baki juna muna don haka su ƴan siyasa suna can suna harkokin su na siyasa mu ku muna nan ba abin da ya gamu mu da su illa lokacin ki da ƴan taro zai na wanda zai amfanar da jama'a mu zo amma harkar siyasa ba mu cikin ta mu muna nan muna matsayin uwayen jama'a
wato masu sarauta ƴan shekarun nan suna samun matsaloli iri-iri inda suke fadawa tarkon ƴan siyasa ya kuke fama ya kuke ji kullum kuke fito fada irin waɗannan abubuwan suna shigowa ya kuke yake damun yake takurawa yanayin aikin ku na uwayen kasa
to wanda ya dauki kai ne tsundumar da kansa cikin siyasa ba shi ya kai kansa ba in kai kana nan baka shiga ba kana nan matsayin ka uba wannan in ya taho kun ga gaisa naka na wannan in ya taho gaisa da kai naka na ita yake harka kai amma kai a matsayin ka uba bai kamata ka
ka bare gidanka ba amma ni yanzu in particular duk wanda ya tawo dan siyasa nauna iyaka mu gaisa da shi ya wuce
wace dadi me za ku cewa al'ummar ku ta kasar gobe
to al'ummar mu ta kasar gobe muna nan ya da muke nan sun tsaya mu dauki linki guda al'amura ba mu da wannan ja'in ja tsakanin yan siyasa su can su kai abin su ba namu na ba kuma mutanen mu sun dauki yadda mun ka tsaye da su sun tsaya nan don haka duk abin da za a kawo a ci kaza to baka jin mutanen mu sun hada kansu cikin sa
Shima Muhammad Shaibu Bakwai ya bayyana takeicinsa game da wannan dambarwa dake faruwa a masarautar Gobir
Sunana Muhammad Shaibu Bakwai wazirin Gobir sabon birnin Sokoto State tarayyar Najeriya wato waɗannan kalamai da suke yawo ko maganganu abu ne na ban takeici abu ne na bahaushi abu ne wanda bai ma dace ba ga gidan sarauta mai dimbin tarihi gidan sarauta da dadde wanda ya hice a daular Afrika gabaki daya irin masarautar kasar Gobir ta a samu su cirarrun mutane saboda wani ra'ayi nasu na siyasa ko kuma wani ra'ayi na son batanci ga gidan masarauta wanda yake gidan masarauta ne wanda ba karami ba gidan masarauta ne wanda a tarihin sarauta da ƙasa Hausa ta Afrika ba zai kammaluwa ba duk inda za a yi shi ba tare da an sa wannan gidan ba na sarauta ƙasar Gobir waɗannan waɗanda ke yawo da waɗannan maganganu cewa hakiman mu 19 sun aje rawanin su na hakinci sun bi wani dan siyasa wannan mukalamai ne na ƙarya kalamai ne mara tushe kalamai ne waɗanda anna Allah waddai domin tun daga fadin waɗannan maganganun furucin ma wanda duk ya san daular Gobir ya san masarautar kasar Gobir ya san muna da hakimai 18 ba 19 ba sannan babu wani hakimi wanda ya zo ya ce ya aje rawanin shi domin ba haka aka aje rawani ba ya da kasan ana ba da sarautar nan bisa ga tsari bisa ga ka'ida haka ake ajewa bisa ga tsari bisa ga ka'ida a karkashin jagorancin masarautar mai alfarma sarkin musulmi da karkashin jagorancin gwamnatin jihar Sokoto babu wani basaraki na kasar Gobir ko wani hakimi wanda halin da ake ciki yanzu gwamnati ta samu labarin aje mulki ne ko kuma gwamnati ta dakatar da shi wannan kalamai ne na yarfe kalamai ne na batanci ba ga gwamnati ba ga duk mai hankali wannan kalamai ne na batanci ga masarautar kasar Gobir ko masarautar daular Gobir ina kira da masu irin waɗannan halayen da su bari su daina domin masarauta ba gidan siyasa bane gidan siyasa daban masarauta daban wannan masarautar ta Gobir masarauta ce wadda ba za mu lamunce ma duk wani dan kazagi ba ko duk wani wanda zai shigo ciki domin batanci gare ta tsari gare mu bisa ga tsari muke tafiya kuma koyoshe bisa ga tsari masarautar Gobir ke gudanar da lamurran ta bisa ga wannan shi yasa mai alfarma sarkin mun Gobir wanda yake shine a sarki yanzu a kasar Gobir ya hito ya kareta waɗannan kalamai kuma a shirye suke da hukunta duk wanda suka kama da hannu ga waɗannan maganganu bisa ga tsari na doka don hakan ga mu ba mu da wannan labari kuma ba mu san shi ba kuma insha Allah makamance irin wannan mu ba za ta zo mana ba domin abubuwan mu suna da tsari kuma muna yin su bisa ga doka da oda ni ina da tabbaci da kakannin mu sarakunan mu na baya da ana dawowa duniya idan suka dawo yanzu za su yi Allah waddai da duk masu irin waɗannan kalaman kuma za su hukunta su don haka masarautar Gobir tana nan tsinciya madaurin ki daya kuma hakiman mu na nan suna biyayya ga masarautar mai alfarma sarkin musulmi suna biyayya ga tsari na dokar kasa karkashin jagorancin gwamnatin jihar Sokoto da yarda Allah
sauraro kun dai ji wannan takaddama da ba a saba ganin irin ta ba da fatan sarakuna iyayen al'umma za su gaggauta samar da maslaha don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma bunƙasa tattalin arziki. Abin da ya sawo kenan a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu da muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Duniyar Amurka.
They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better.
The fact is, we do not have the vote in the House. And instead, we will be defined by our hopes, not our fears.
Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns.
Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Idan a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana a jiya Lahadi cewa faduwar ba zato ba tsammani da gwamnatin Syria ta yi a ƙarƙashin Bashar Assad wani babban aikin adalci ne, amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin Gabas ta Tsakiya. Shi ma zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Assad ya arce daga ƙasarsa, wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki, saboda na hannun damansa Vladimir Putin, shugaban ƙasar Rasha, baya da sauran sha'awar kare shi. A halin da ake jin kuma, shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar Assad a Syria, tare da kwace iko da Damascus, babban birnin ƙasar, lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, tare da korar miliyoyin bakin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba, da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje, lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga Amurkawa, da kuma yin afuwa ga 'yan ta da ƙayar baya da suka yi ƙoƙarin sauya kayan da ya sha a zaɓen shekara ta 2020. Domin dubatar mutane ne suka shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a ƙasar Georgia a jiya Lahadi, bayan da jam'iyyar da ke mulki ta ɗauki matakin dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar Tarayyar Turai. A halin da ake ciki kuma, wani ɓangaren zanga-zangar ta daban ta yi tarbe cin zarafi da aka yi wa 'yan jarida na Georgia da ke yada zanga-zangar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi, misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaitin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya ce an gabatar da shirin, da kuma wanda ya bada umarni Dadi Balawe, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.